This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Yanzu ma sunan Nasir Fil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafizu Baballe da sauran abokan aiki muke da muku da wannan shirin a daren yau Litinin 9 ga watan Disamba shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa hukumar zaben kasar Ghana ta sanar da sakamakon zaben kasar da ya baiwa Jan Mahama nasara. Haka kuma za a ji cewa a yayin da ake bikin tunawa da ranar yaki da cin hanci da rashawa ta duniya a yau 9 ga wata. Za a ji cewa ana fuskantar tarnaki a yakin cin hanci da rashawa a jamhuriyar Niger. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukumar Muhammad Ibrahim Kwari shirya kuma zai kawo mana. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an da sauran kasashen Turai da dama sun fada a yau Litinin cewa sun dakatar da yanke shawara kan neman mafakan ƴan ƙasar Siriya saboda rashin tabbas a ƙasar su bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. Ofishin hukumar kula da bakin haure da ƴan gudun hijira na Jami'an ya fada a ranar Litinin cewa sama da mutum 40,000 ne yanzu haka ke zaman jira. Ya ce zai sake duba yanayi da kuma yanke hukunci idan abubuwa sun koma daidai a Siriya. Mai magana da yan ma'aikatar harkokin cikin gida Sonia Cook ta lura cewa yanke hukuncin neman mafaka yana la'akari da yanayin kowane mutum wanda ya shafi tantance halin da ake ciki a ƙasar masu nema. Ta ce hukumar kula da bakin haure tana da zaɓin ba da fifiko ga kowane batun neman mafaka daga wasu wurare idan ba a san halin da ake ciki ba. Kamar yadda yake a Siriya a halin yanzu. Shugaban mulkin kama karya na Belarus Alexandra Lukashenko ya yi afuwa ga fursunonin siyasa 29 a yau Litinin a daidai lokacin da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka bayyana cewa ana samun ƙara tauye haƙƙin bil'adama. Jami'an Belarus ba su bayyana sunayen waɗanda aka saki ba, amma sun ce rukunin ya haɗa da mata 11 da maza 18. Fiye da rabin waɗanda aka yi wa afuwar na da nakasa da kuma cututtuka masu tsanani. A cikin wata sanarwa da ta fitar fadar shugaban ƙasa ta ce dukan waɗanda aka sako sun tuba kan abin da suka aikata, sun kuma roƙi shugaban ƙasar da ya musu afuwa. Babu wasu jigajigan ƴan adawa da aka saka waɗanda yawancinsu ba ji ɗuriyarsu ba tsawon shekara guda. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wata tattaunawa ta sirri a yau Litinin kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya, biyo bayan wata dannawa da 'yan tawayi suka yi da ta kai ga hamɓarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Rasha, wacce ta baiwa Assad taimakon soja a yakin basasar Siriya na kusan shekaru 14, ta buƙaci zaman kwamitin sulhu da ya tattauna kan ci gaban da aka samu, ciki har da abubuwan da za su iya tasiri ga aikin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a tuddan Golan. An aiki da dakarun Isra'ila a ranar Lahadi zuwa yankin wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ke sa ido kan tuddan na Golan, inda Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce matakin ya zama dole domin kare Yahudawa bayan da sojojin Siriya suka yi watsi da wuraren da suke. Ministan harkokin wajen Isra'ila Gideon Sier ya faɗa a ranar Litinin cewa matakin na takaitaccen lokaci ne. Tambayoyi da dama sun kasance a ranar Litinin game da wanda zai jagoranci Siriya da kuma yadda ƙasar za ta yi ƙoƙarin farfaɗowa bayan shekaru fiye da 50 a ƙarƙashin mulkin iyalan Assad.
Syria's Prime Minister said on Monday most cabinet ministers are still working from offices in the city.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP kenan yake cewa Prime Minister ƙasar ta Siriya ya ce har yanzu mafi akasarin ministocin gwamnatin ta Assad na ci gaba da gudanar da ayyukansu, yayin da 'yan tawaye suka kutsa cikin babban birnin ƙasar a yau Litinin. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a ranar Litinin cewa an kashe 4 daga cikin sojojinta a faɗan da ake yi a kudancin Labanin. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce dukan sojojin sun fito ne daga bataliya guda, sai dai ba ta fayyace lokacin da aka kashe su ba ko kuma yanayin mutuwarsu. Wannan al'amari na faruwa ne kusan makonni biyu bayan da Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Lebanon suka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita ta wuta. Yarjejeniyar wacce ta yi kira ga dukkan bangarorin biyu da su janye daga kudancin Lebanon ta kawo raguwar fada cikin sauri, amma bata kawar da tashin hankali a yankin ba. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a ranar Litinin cewa ta harbo jirgi mara matuki 18 da dakarun Rasha suka kai mata hari cikin dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce an harbo su ne a yankunan Chernihiv, Dnipro, Kemelnytskyi, Odessa, Poltava, Rybin, Sumy, Ternopil da Vinnytsia. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka ko wata babbar barna. Rundunar ta ce makaman kare sararin saman Ukraine kuma sun harbo makamai masu linzami na Rasha guda biyu. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a ranar Litinin cewa makaman kare sararin samanta sun lalata jirage marasa matuka 13 na Ukraine.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala. A ƙarshe shugabar hukumar zabe ta ƙasar Ghana, Jim Mensa, ta bayyana sakamakon zaben shugaban ƙasa bayan dogon jinkiri. Lamarin da ya tabbatar da nasarar da tsohon shugaban kasar John Mahama ya samu a zaben shugaban kasar Ghana na shekarar 2024 bayan da babban abokin karawarsa Dr. Mahmud Bawumia ya amince da shan kai tun da wuri. Abokin aiki na Bayakun Makeri na dauke da rahoton.
I have the singular honor as the returning officer of the 2024 presidential election to declare His Excellency John Dramani Mahama.
Ina ayyana shugaban kasa John Dramani Mahama wanda yayi nasara a zaben shugaban kasa na shekarar 2024 kuma zababben shugaban kasa. Shugaban hukumar zaben Ghana kenan yayin da take bayyana sakamakon zaben.
Mr. John Dramani Mahama of the NDC
Kace Mr. John Muhammad ya samu kuri'u miliyan 6,328 da 397 wanda ya daidai da kashi 56.55 cikin 100, yayin da Bawumia na MPP ya samu kuri'u miliyan 4,657.34 wanda ya daidai da kashi 41.67 cikin 100. Da misalin karfe 5:30 ne shugaban hukumar zaben ta ayyana tsohon shugaban kasa John Mahama wanda ya lashe zaben shugaban kasa na shekarar 2024 da rata na tarihi da ya kusan miliyan 2 tsakanin sa da Dr. Bawumia na jam'iyyar MPP kuma mataimakin shugaban kasa. Sai dai ta bayyana sakamakon ne ba tare da sakamako daga mazabu tara ba wanda suke da kuri'u kusan 900, amma lissafi ya nuna ba za su iya sauya nasarar da John Mahama ya samu ba.
In the event that all the valid voters from the 9 constituencies above voted for the candidate who placed second,
da a ce dukkan mutane daga waɗannan mazaɓun sun jefa wa mutumin da ya zo na biyu kuri'unsu, da zai samu kuri'u miliyan 5,604,420 wanda zai yi daidai da kashi 46.17 cikin 100, wanda haka kuma ba zai sauya nasarar John Mahama ba. Bayyana sakamakon ke da wuya sai gari ya ɗauki shewa, inda magoya bayan jam'iyyar NDC suka fara kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a kan titunan ƙasar, har ma wasu suka zanta da mu suna cewa
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Alhaji Gadon Fuzga na Fadama. Gaba da batun zaben mu na kasan Ghana, Allah ya sa mun zabe mun gama lafiya ba wani tangarda, sai mu ke alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah.
Sunana Hajiya Halimatu Sadiya Ishaq, popular known as Hajiya Akumapa, the freedom fighter. Muna ma Allah godiya sosai da wanga victory da ya bamu da mu da uban mu yayan mu His Excellency John Dramani Mahama.
Har ma wani malami dan jam'iyyar MPP shi ma ya zanta da mu, inda ya bayyana mana sunansa kamar haka.
Sunana Muhammadu Mustafa, ina jina daga cikin wa'anda suke bayan Bawumia ba na wasa ba, ni MPP kenan. to alhamdulillah da farko dai muna gode ma Allah an zabe lafiya kuma an gama lafiya duk da dai ba mu yi nasara ba amma mutum duka daga Allah ne abinda ya burge ni yanda shugaban ne ya fito Mahmud Bawumia kenan Mahmud Mahmud Bawumia ya zo ya yi magana ya kwatar muna da hakan to mu ma mun gida din hakan kwarai ya nuna gaskiya shugaba ne sai samu na gode wa Allah da samu haka sai da addu'an mu ne Allah ya kara ran da mu lafiya kamar da muke da zaman lafiya
duk da cewa ba a bayyana sakamakon mazabu guda 9 ba jam'iyyar NDC ta riga ta lashe kujeru 165 cikin kujerun majalisar dokokin 276 wanda hakan ke tabbatar da ta samu gagarumin rinjayi a majalisar dokoki a ranar 7 ga watan Janairu shekarar 2025 ne dai za a rantsar da zababben shugaban kasa John Dramani Mahama tare da ƴan majalisar dokoki da za su yi aiki a sabuwar majalisa Baba Yakubu Makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Accra Ghana
to a gaida Baba Yakubu Makeri a yayin da ake bikin tunawa da ranar yaki da cin hanci da rashawa ta duniya a yau 9 ga watan Disamba Kungiyar Transparency International Region Niger ta bayyana damuwa game da abin da ta kira tarnaƙi da ake fuskanta a wannan gwagwarmaya sakamakon wasu dalilan da ke da nasaba da raunin doka. A bana, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana buƙatar haɗa gwiwa da matasa a yaƙi da cin hanci, ta yadda za a samu wanzuwar ɗabi'a kare mutuncin kai a gaba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun daga shekarar 2003 da aka kaddamar da yarjejeniyar yaki da cin hanci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ranar 9 ga watan Disamban kowace shekara ke zama wani lokacin bitar halin da ake ciki a kowace ƙasa wannan yaki da nufin zakulo sabbin hanyoyin da za a bullowa al'amarin mai bijiro da sabbin kamanni a kulliyomin da yake bayyana halin da ake ciki a wannan fanni a Niger kasar da hukumomin mulkin soja suka kuduri aniyar murƙushe cin hanci da handama Shugaban Transparency International Maman Wada na cewa yunkurin na fama da kwam gaba kwam baya.
Kwaldef, kungiya wannan wadda gwamnati na yanzu ya aza dan karɓo abin da ake tsammanin mutane sun yi ajirga da shi na jama'a. Aikin ta shi kenan. A kiri mutum a ce ka ɗauki kaza ga takarda ga shi, kayarra ka biya, in ka biya kuma ka tai inda zaka. A yau ana ba da kasuwa yanda ake so. Wato bayan da dokokin duniya ba da muka sa hannu gare su ko abin da ake cewa directive na yomwa dokokin ta sai muka haddo ta mu doka mu ba da kasuwa bayan da dokoki ba suka ce ayi
mamba a kungiyar farar hula ta Emsu Sande Falmata Taya wacce ta jaddada kyakkyawar aniyar hukumomin kolin wannan kasa game da yaki da cin hanci na zargin wasu mukarrabai da yiwa yunkurin zagon kasa
shugaban kasa mun sani da cewa da shi ya ba da doka da oda a yi aiki amma yadda na gaya maka ne rija ta ba da ruwa goga ya hana akwai waɗanda suke tarnaƙi suke hana ruwa gudu ba musamman menene hujja menene dalili ba saboda akwai wurare da yawa a cikin wannan yanayi da muke ciki na an sa muna takunkumai muna tsaka waɗansu suna warwarewa
na nemi jin ta bakin shugaban hukumar Kwaldef amma haka bata cimma ruwa ba domin kakakinta Dambaji Son Allah da na kira ta waya akan wannan bukata bai daga wayarsa ba haka kuma na aika masa sakon text nan ma shiru ba amsa kamarin cin hanci a harkokin jama'a a yau wanda kuma ke zama wata matsala mai wuyar magancewa cikin kankanin lokaci yasa majalisar ɗinkin duniya a bana ta karkatar da hankali wajen matasa don ganin watan wata rana an waye gari da wata al'ummar da ta fahimci illolin cin hanci ta kuma guji abin
sunana Mallam Sid Muhammad shugaban majalisar matasa ta ƙasar Niger gudunmuwar matasa cikin yakin cin hanci da rashawa tana da muhimmanci domin su ne a da yawa a cikin al'umma kashi 60 cikin 100 duka matasa ne ita majalisar ɗinkin duniya ta san matsayin matasa ta san muhimmancin su cikin yaƙi irin wannan duka don abu ne wanda mu muna goyon bayan shi kuma insha Allah za mu kawo goyon baya domin ko ina daƙile shi
rahoton kungiyar Transparency na 2023 ya saka Niger a matsayin ƙasa ta 125 a sahun ƙasashe 180 abinda ke fayyace girman matsalar cin hanci a ƙasar wacce a baya ake ayyana dalilan siyasa da katsalandan na shugabanni a matsayin abubuwan da ke hana ruwa gudu a yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sulemu Barma wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC kama sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka kuma a koda yaushe muna kan yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3:45 na yamma yanzu kuma sai shirin mu na gaba
yan kasa da hukuma
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci antum uke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga amore
yanki masare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
yunwa ta san cewa ta kama ka ta kuma gama da kai gaba daya so yana da kyau idan an tashi manya jami'ai wanda suke da ruwa da zaki ya zama an hada kai an hadu a abinci
akwai wani tsari da ake shi lokacin gwamnatin farko ta faro bula lokacin sadauna ana kin sunan marketing board marketing board din nan an wada shi wato dole ne sai ka kasance masu fada da iko saboda Allah abin da ya kamata a ce an yi da bukatun mutane ana yin
muhawara da tattaunawa da aka yi a Kano akan makomar yancin manoman arewacin Najeriya wadda ya wakana a ƙarshen mako shine batun mu na yau
a zo da kamo tun ne yan dace an shaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da farida baki ne ji ko
madalla masare batun yancin manoma da makomar harkokin noma a yankin arewacin Najeriya shine ya mamaye ajandar taron masu ruwa da tsaki da suka kunshi kananan manoma da matsakaita da kungiyoyinsu kungiyoyin tallafawa ayyukan noma kwararru akan harkokin noma da kuma wasu daga cikin jami'an gwamnati taron wanda ya wakana a Kano a ƙarshen mako na da nufin faɗakar da manoma akan haƙoƙinsu na noma a wayan gwamnati da kuma hanyoyin da za su bi wajen cin gajiyar abin da suka noma kamar yadda ya kamata kazalika taron wanda kungiyar Worldwide Initiative for Community Development tare da sauran masu ruwa da tsaki suka shirya na da burin ankar da gwamnatoci da mahukunta a yankin arewacin Najeriya game da muhimmancin aiki tare domin sauke nauyi da haƙoƙin da ya rataya a wuyansu na kyautata rayuwar manoma da inganta harkokin noma da nufin samar da abinci a yankin na arewacin Najeriya da ma ƙasar baki daya
abin da ake noma a Najeriya kasa yake yi ba sai yake ba kullum ana cewa ana fitar da billions amma kuma production din ba ta ruwa yake ba ruwa yake din da dai haka yake cewa ai yanzu akwai matsaloli na insecurity akwai matsaloli na kaza to amma dai duk da haka noman mu sai ka fata a ce yayi kasa me yake haka to kaga wannan abin da muke so mu nuna ne shine wato dole ne sai ka kasance masu fada da iko da suke bangaren noma a tsoraci Allah abin da ya kamata a ce an yi da bukatun mutane ana yin sa shugabanci na bangaren da za a halicinta bukatun mutane ta bangaren noma idan ba a sa patriotism san kasa ko da kuma tsoron Allah ba gaskiya ba za su koyi ba
Farfesa Murtala Saba Sagagi kenan guda cikin masana da suka yi makala a wurin taron Hajiya Baraka Sani da ke cikin jagororin shirye taron ta yi tsokaci ana mai cewa yancin manoma ne su samu kyakkyawan yanayi na noma da ilimin bunƙasa kayansu na amfanin gona ta yadda za su ci gajiyarsu sosai wato abin da ake kira value chain
ya kunshi tun daga sarrafawa zuwa post-harvest losses wato adana kayan da makamantansu duba da lamarin tsaro da ya addaba arewa ya kawo wato poor production na abinci kuma rashin zaman lafiya a wasu sassa na arewa duk sun hadu sun kawo wannan matsalar sannan kuma manoman da muke da su a yanzu shekaru na kama su sannan matasan da ake da su wanda ya kamata su shiga takalmin manyan su kuma suna ja da baya da noma saboda wahalar da ke kunshe a cikin noma duba da an ki a kawo sababbin dabaru na noma wanda za su rage wahala da zufa in ana noma so abinda muke kira shine a samu haɗin kai tsakanin gwamnatocin jaha a samu kuma inganta ilimi na shugabannin manoma sannan a samu zama akai-akai tsakanin ilimi da noma
da policy gwamnati kenan ta yanda za a dinga ma fahimtar ina aka dosa kuma an dosa ya zama to a inda ake buƙatar wannan taimakon anan aka saka shi so yana da kyau in an zo harkan abinci ita yunwa ba ta san PDP ko APC ko ta jam'iyya ba yunwa ta san cewa ta kama ka ta kuma gama da kai gaba daya so yana da kyau idan an tashi manya jami'ai wanda suke da ruwa da tsaki ya zama an hada kai an hadu a abinci in an fita sai a rabu a siyasa saboda siyasa ba zai yi ban an tsoma ta a cikin harkar abinci gaba daya za ta yi mata illa kuma in ta tashi illan nan ba ta san wanda za ta rage ba kowa za ta shiga
koka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman boka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
wannan batu na yanci da kuma hakokin manoma ya kunshi samar da kayayyakin noma da suka kamata akan lokaci kuma isassu kamar yadda Alhaji Musa shugaban manoma alkama a Najeriya ke fadi
ana kuma matsala ake cewa an samu rashin abinci ko kuma an samu annoma din bai jani da dacewa akwai wani tsari da ake da shi lokacin gwamnatin farko ta farko gula lokacin Sardauna ana yin sunan marketing board marketing board din nan an watsar da shi har ta sace ki zauna ki regulate din ba bai ake bukata a kan lokacin shin ya za a tattauna nan ka shin me farashin kan abinci ya kamata mu sayar ruwa wani ko kan mutiya mu boye ka ma cikin ku ko kada ku boye duk wanda ya ci marka ma cikin board a kawo mai da shi ko irin sai ko dawowa ki ce maka a cikin ka
taron da yana zuwa ne a daidai lokacin da iyayen kasa kinana ta muhimmanci da kuma tasirin bada zakkar kayan amfanin gona wajen kawar da yunwa da yaki da talauci a tsakanin al'umma yayin da manoma ke ci gaba da girbe amfanin gonarsu
kamar shekarar da ta wuce a nan wannan guntumar ta ya ne gaba amma karamar hukumar ne da yi amfanin gonar da muka tara value nasa ya haura miliyan 78 wanda kuma shi ne martaba sarkin dutse Haji Hamidu Muhammad Nosa Nosi CFR shi ya zo ya raba ta talakawa kwanan nan wata mata ta zo abinda muka iya bata ma a lokacin a bara buhu ɗaya ne na shinkafa kuma ita uwar marayi to da ta je sai ta raba buhun shinkafan nan biyu sai ta sai da rai kwano 20 kuma sai ta zazzaba sai take ci da marayinta wancan kudin kwano 20 yan sana'ar da ta sa a shi take dan juyawa sai ya zama wannan jari na kwanan shinkafa 20 ya zo har bana to dama manufar kenan ta wannan
sakamakon da idan haka ne wato shadamara aka daura kenan bana
ai bana gaskiya mun sake ninka wazan da muke shi akan kuma mutane suna ta kokarin kawo zakka su wani ma ba mu san ma saboda mun san shi da wani noman da yake samu zakka ba amma wallahi sai da wani ya zo ya ce ga zakka sai aka
Alhaji Muhammad Garba kenan hakimin gundumar Miga a jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya masu rare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kaiwa
to a gaida Muhammad Ibrahim Kwali yanzu kuma sai
Tsohon mai horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles na Najeriya Samson Siakia ya kira ga kocin kungiyar na rikon kwarya Augustine Gabon da ya sauka daga mukaminsa na kocin rikon kwarya. Siakia wanda ya kammala hukuncin dakatarwa da hukumar FIFA ta yi masa bisa laifin cogi a wasanni yana da burin komawa aikinsa na horarwa kasancewar a yanzu haka bai da aikin yi. Gabon mai shekaru 59 ya sami nasarar jagorantar kungiyar Super Eagles da samun gun gasar cin kofin nahiyar Afirka mai zuwa inda kuma yanzu haka yake fafutukar ganin ya ci gaba da aikin horarwar na dindindin. To sai dai kuma ya haɗu da kalubalen siyasiya wanda ke ganin bai kamata ya ci gaba da rike mukamin tare da mukamin sa na daraktan wasanni a lokaci ɗaya ba. To da yake shi kansa siyasiya ɗin yana daga cikin masu kiran da a ɗauki koci ɗan cikin gida. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Chelsea ta Ingila Enzo Maresca ya ce ya yarda kungiyar ta sami gagarumin ci gaba amma kuma har yanzu bai amince tana cikin masu takarar lashe gasar Premier ta bana ba. Kungiyar ta Chelsea wacce ta yunkuro sosai a ƴan makonnin nan ta ja hankalin duniyar kwallon kafa a wannan makon, bayan da ta yi waiwayin baya daga kashin ci 2 da nema ta doke ta nan da ci 4-3 a jiya Lahadi, lamarin da ya sa manazarta da dama suke ganin cewa tana cikin manyan masu takarar lashe gasar ta Premier ta bana. Mariska ya so ma aikin horar da 'yan wasan kungiyar ne a farkon wannan kakar wasanni bayan sallamar Mauricio Pochettino, wanda ya karkare kakar wasannin da ta gabata da kungiyar a matsayin ta 6 a jebirin gasar. Sannan hankali kuma sabon kocin na ci gaba da karfafa kungiyar daga mataki zuwa mataki, inda yanzu haka ita ce ta biyu a jebirin gasar tare da tazarar maki 4 kacal tsakanin ta da Liverpool da ke saman tebur wadda ke da bashin wasa 1 da bata buga ba tukunna. To sai dai duk da yake Mariska ya amince da ci gaban da kungiyar ta samu, amma yace a yanzu suna mai da hankali ne wajen kara daidaitawa da karfafa kungiyar ta hanyar ganin ta lashe kowace wasa da ke gabanta. Yana mai cewa har yanzu da sauran zango a gasar ta bana. A ƙarshe dai kungiyar kwallon kafar Liverpool ta soma yunkurin tsawaita zaman shahararren dan wasan ta Mohamed Salah a kungiyar. A yan kwanakin nan an yi tajin Salah yana ta bayyana ta baba kan makomarsa a kungiyar, kasancewar bata bashi wani sabon kwantaragi ba a daidai lokacin da kwantaragin sa zai kai karshe a karshen wannan kakar wasannin. Rahotanni sun bayyana cewa tuni da jami'an kungiyar suka so mu tattaunawa da wakilan Salah domin rasa ba sabon kwantaragi. Karshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyin na a Washington.
To a gaida Murtala, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma wannan karan a takaice.
Jamus da sauran kasashen Turai da dama sun fada a yau Litinin cewa sun dakatar da yanke shawara kan neman mafakan 'yan ƙasar Siriya saboda rashin tabbas a ƙasar su bayan hamfar da gwamnatin Bashar al-Assad. Ofishin hukumar kula da bakin haure da 'yan gudun hijira na Jamus ya faɗa a ranar Litinin cewa sama da mutum 40,000 ne yanzu haka ke zaman jira. Ya ce zai sake duba yanayi da kuma yanke hukunci idan abubuwa sun koma daidai a Siriya. Shugaban mulkin kama karya na Belarus Alexandra Lukashenko ya yi afuwa ga fursunonin siyasa 29 a yau Litinin, a daidai lokacin da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka bayyana cewa ana samun ƙara tauye haƙƙin bil'adama. Jami'an Belarus ba su bayyana sunayen waɗanda aka saki ba, amma sun ce rukunin ya haɗa da mata 11 da maza 18. Fiye da rabin waɗanda aka yi wa afuwar na da nakasa da kuma cututtuka masu tsanani. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wata tattaunawa ta sirri a yau Litinin kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya, biyo bayan wata dannawa da 'yan tawayi suka yi da ta kai ga hamɓar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Rasha, wacce ta baiwa Assad taimakon soja a yakin basasar Siriya na kusan shekaru 14, ta buƙaci zaman kwamitin sulhu da ya tattauna kan ci gaban da aka samu, ciki har da abubuwan da za su iya tasiri ga aikin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a tuddan Golan. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a ranar Litinin cewa an kashe 4 daga cikin sojojinta a faɗan da ake yi a kudancin Labanin. Sanarwar da rundunar sojin ta fitar ta ce dukkan sojojin sun fito ne daga bataliya guda, sai dai bata fayyace lokacin da aka kashe su ba ko kuma yanayin mutuwarsu. Wannan al'amari na faruwa ne kusan makonni biyu bayan da Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Labanin suka fara aiwatar da yarjejeniyar tsagai ta wuta.
To ma'adala a gaishe ka masu sauraro, da haka muka karshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Talata, inda za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ce na kawo muku shirye-shiryenmu na yau, sai kuma Julie Lazarus Gershon wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau Mr. Carl, ni Sarfili Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.